Taken taron shine yanda za a hada kai da matasa wajen amfani da fasahar zamani don kirkiro da abubuwa na musamman da kuma lalubo hanyoyi da za su taimaka wajen samar da ci gaba a kurewar aiki. Kasifu Inuwa Abdullahi shine shugaban hukumar bunƙasa ilimin fasahar sadarwa a Najeriya, wato NIDDA.
To ita fasahar zamani gabaki ɗaya wani ilimi ne wanda na matasa ne. Sannan duniyar nan da muke ciki yanzu komai ilimin fasahar zamani shi yake guda da komai. So wannan wani dama ce da su matasa, ya kamata su yi amfani da ita, su kirkiro hanyoyi da za su yi amfani da fasahar zamani wajen kawowa ci gaba a ƙasa, wajen kawowa ayyukan yi, da kuma ya taimaka musu inda su ma za su samu mutum ya kirkiro wani kamfani nasa da zai aiki har ma ya ebi wasu su mar aiki.
Siraj Muhammad na ɗaya daga cikin ɗaliban da suka kirkiro wata manhaja da suka bayyana a taron.
Sunana Siraj Muhammad, ɗalibi ne a makarantar noma da take Kano, Federal College of Agriculture and Technology, na yi computer science a can. Na zo FSI hackathon na Abuja, mun yi building software a nan kuma kawo shi zuwa wani hackathon ɗin under STEM lab da yake Kano State Library. Kirkiri software ne wanda zai taimaka wa mutane su transactions ko da a ce misali mutanen ba sa tare da wani like ATM card ko numbers, kai even ma phone ɗinsu ba sa buƙatar shi domin su making transactions. Wani abu ne kaman QR code, kawai baka bukatan sai ka je da ATM ɗinka.
Shugaban kamfanin NIPS da ke da halakin samar da tsari na rarraba ayyuka tsakanin bankuna da sauran cibiyoyin kuɗi a Najeriya ta hanyar fasahar bayanai, Muhammad Suleiman Madugu, ya yi ƙari da cewa
mu dai abin da muke so mu yi, ka san akwai waɗansu da suke nan su ƴan makaranta da suka gama makarantar su suna neman aiki ba su samu aiki ba, kuma they are very good at suna da baiwa kan aikin IT da suke yi. So mun samu wayannan, we can employ them, you know, a ba su aiki su ma su dinga aiki da mu. That's basically those are some of things da muke yi nan.
Malama Binta Mustafa, jagoran mata a fannin fasahar zamani, ta yi ƙari kan muhimmancin wannan taro.
Wannan taron ya kamata ba a buya kawai ba, ya kamata a kai su kwariyan Nigeria, Kano ne, Kaduna ne, inda dai kawai, saboda tsakani da Allah kalibolin da muke fuskanta a wannan zamani babu yanda za a yi a ce ba karfawa matasa gwiwa bisa kan duniyar kimiyya da fasaha. Abin aya ba ne kuma abin ya kamata abubuwa ne yadda samu ana yin every semester ko kuma every twice in a year.
La'akari da ɗimbin matasa masu basira da baiwa a Najeriya, babban darakta a ma'aikatar samar da sabbin dabaru ga cibiyoyin harkokin kuɗi ta FSI a takaice, Mrs. Atoyes Kola Oladejo, ta yi kira ga gwamnati da ta haɗa hannu tare da su wajen ba da tallafi da kuma shirya irin wannan taro don ƙalubalantar matasa masu baiwa a ƙasar da zuma samar da mafita ga dukkan wani fanni na fasaha har zamani da ke zama cikas ga harkokin ci gaba a Najeriya.
We need the help of government to support this innovation. We need government to organize these challenges. Let's identify inefficiencies in government and let those young talents provide solutions to them. Let's identify challenges that affect all of us.
Shamsiya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.